This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu tsari, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan lokaci 12 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Aisha da kanin labarai.
Yayin da Kremlin take yunkurin maida martanin farmakin da Ukraine ta kai mata, an umarci 'yan Rasha da dama su fice daga gidajensu. Sannan kasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun yi kira da a tsagaita bude wuta a Gaza, yayin da Isra'ila take shirin kai farmaki.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin, za a ji cewa hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar Rivers sun yi karin bayani akan wani harin da aka kai a hedikwatar jam'iyyar APP na wasu abubuwa masu fashewa. Muna kuma tafi da rahoto da ya ce ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar ta hana wani rangadin da hukumar UNDP ta yi shirin gudanarwa a jihohin kasar. Akwai kuma ta tattaunawa da ɗaya daga cikin matasa da suka halarci shirin Yale a nan Amurka. Amma da farko sai a gyara zama a shafukar wato labaran duniyan karan farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wani jami'in yankin Hursk a Rasha ya buƙaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai hare-haren da Ukraine ta yi a yankin, yayin da dakarun Rasha suke yunkurin maida martanin farmakin bazatar da Ukraine ta kai mata. Hukumar bada agajin gaggawar Rasha ta ce sama da mutane 76,000 ne suka gudu daga gidajensu a yankin na Hursk, inda dakarun Ukraine suka mamaye kan iyaka da motocin su tun kwanaki 7 da suka gabata. Rahotannin sun nuna cewa sun kutsa har tsawon kilomita 30 cikin sirri. Ukraine ta kitsa kai wannan farmakin, sannan ya zuwa yanzu ba a tabbatar da abin da take neman cimmawa ba. Kasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun buƙaci daina faɗa a Gaza, yayin da Isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki. Dole ne a daina faɗar yanzu, sannan Hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su. Al'ummar Gaza suna buƙatar a kai musu agaji, abinda sanarwar da shugabannin kasashen Turan suka fitar ya kunsa kenan. Kasashen uku sun kuma amince da sabbin sharuɗan sulhun da Amurka a Qatar da Misra suka gindaya don kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas na tsawon watanni 10. A farkon jawabin da ya gabatar, gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar ta Amurka Kamala Harris, sannan ya ce, "Muna godiya da kika dawo mana da farin ciki." Kashegari, Kamala Harris ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta yi amfani da waɗannan kalaman ta inda ta ƙirƙiro taken takararsu da ta ayyana da mayaƙan farin ciki. Idan aka kwatanta ta da kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya buɗe wani taron manema labaran da ya yi a gidan shakatawar shi na Mar-a-Lago a Florida a cikin makon da ya gabata, inda ya fara jawabinsa da kalmar "akwai lamura mara daɗi."
To madalla an jima kaɗan a sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai jihar Rivers a Najeriya, inda hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar ta Rivers suka yi ƙarin bayani akan wani hari da aka kai a hedikwatar jam'iyyar APP, inda suka wato kaɗa wasu abubuwa masu fashewa. Wakilinmu na yankin Naja, Dr. Lamid Abubakar Sako, ya aiko mana da wannan rahoton.
A yau ne dai wasu 'yan bindiga da ba a kai ga gane su ba a jihar Rivers suka kai wani mummunan hari kan hedikwatar jam'iyyar APP a jihar ta Rivers, inda kuma suka tada wasu abubuwa masu fashewa, inda suka lalata ginin hedikwatar jam'iyyar ta APP. Bayanai dai sun tabbatar da cewar gwamnan jihar ta Rivers, Musa Siminilayi Fubara, da ke rikici da mai gidansa, wato tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansa Muke, wanda dukkaninsu 'yan jam'iyyar PDP ne, na shirin barin jam'iyyar ta PDP zuwa jam'iyyar ta APP, wadda aka kai mahari. wannan lamarin da ya sake tada jijiyoyin wuya game da yanayi na rikicin siyasa ta jihar Taribas. Kuma dangane da haka ne ya sa na tuntube commissioner rundunar ɗan sandan jihar Taribas domin jin irin matakan da suke dauka. Wato Olatunji Disu yace,
we deployed our teams to come here and take charge of the area. The bomb squad have been sent here and I'm waiting for their report anywhere from now.
Yana cewa ne mun samu labarin wasu ƴan bindiga da ba kai ga ganewa ba sun kai mummunan hari kan hidikutar jam'iyyar APP a jihar Taribas. Kuma nan take muka dauki mataki, muka tura rundunoni daban-daban na tsaro musamman masu kwarewa ga gane bumabumai. Kuma kawo yanzu abubuwa sun koma kamar yadda aka saba, muna ci gaba da gudanar da bincike. Nan gaba kadan za mu sanar da binciken da muka yi. Musa Uche Inade shine shugaban jam'iyyar APP a jihar Taribas yace,
my name is Uche Inade, chairman of Action People's Party APP. It's really a sad day for democracy. We condemn it in its strongest term, the act of bombing our River State.
Yana cewa ne mun yi Allah wadai da wannan mummunan hari, kuma wannan abin da ya faru a jihar Taribas abin takeici ne. Wannan mataki dai batu ne na cin amanar kasa da ta'addanci. Amma dai muna godiya ga mabuwayi saboda babu wani dan jam'iyyar ta APP da ya rasa ransa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da wannan abin da ya faru a jihar Taribas. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun.
Har kullun din dai ba a bar tsari ya tafi yanda ya kamata ba, to irin wannan lamari zai faru. Shi Fubara yana tunanin cewa ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya sabuwa, to har ila yau kuma shi ubangidan nasa in mun lura a zahiri abin da yake faruwa ya nuna cewa duk inda yake ciki zai je ya daga mishi hankali, shi din kuma ba zai bar su su ma su zauna lafiya ba. Lura da abin da muke ta bayani a baya cewa lalle a tsaya a yi abin da ya dace, idan ba su yi ba to rikicin da ke faruwa a Rivers zai iya handame kowa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To madalla an gaida Lamido Abubakar Sokoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Watannin farkon wannan shekara ta 2024 ya kasance mafi muni ga matuƙa babura a Sao Paulo, jiha mafi yawan mutane kuma mafi arziki a ƙasar Brazil. Akalla matuƙa babura 7 ne suke mutuwa a duk wuni a birnin Sao Paulo. Ƙwararru a fannin lafiya da zirga-zirga sun ce babban makasudin wannan shine yadda aka samu ƙaruwar manhajoji da ke ba da damar aika sakonnin abinci, wato food delivery apps. Alƙaliman hukumar zirga-zirga na Sao Paulo na watanni 6 na farko da suka gabata ya fi muni ga matuƙa babura a birnin mafi yawan mutane kuma mafi arziki a ƙasar Brazil. Akalla mutane 7 ne suke mutuwa a kullun a jihar, da sama da kaso 20 na al'ummar Brazil mai yawan mutane miliyan 210 suke zama. Cikin shekaru 10 da suka gabata kimanin masu babura 20,000 ne suka mutu a Sao Paulo kawai. Wata ma'aikaciyar cibiyar Lucy Monturo Rehabilitation Center Lila Mara Rizzo Batistella ta ce,
estamos vendo número maior de motoristas chegando precocemente ao sistema.
Muna samun ƙarin mutanen da ke rungumar wannan sana'ar ta aiki sakonni, lamarin da ke jefa wasu tilas su fara tuki da wuri, la'akari da cewa hanya ce ta samun aikin yi da kuɗaɗen shiga. A wani ɓangaren kuma muna da masu saye waɗanda suke da buƙata a kowane lokaci, inda suke kira sai su ce ku hanzarta don suna sauri. Kasar nan ta Kiribati da ke yankin Pacific tana shirin fara babban zaɓe a mako mai zuwa, a zaɓen da zai gwada ƙarfin dangantakar da ke tsakanin China da gwamnatin ƙasar da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi. Akwai yiwuwar cewa zaɓen da za a fara a ranar Laraba a Kiribati, wani ɗan ƙanƙanin ƙasar da ke da tsibirai, ya tada ƙura a faɗin kudancin Pacific. Kiribati tana da kusanci da ƙasar China ƙarƙashin gwamnatin shugaba Taneti Mamau, wanda yake neman tazarci a mulkin da ya kwashe tsawon shekaru 10. Beijing ta dade tana tura ɗan tawagar jami'an ƴan sanda don su horar da dakarun Kiribati zaben wato gabanin zaben wani lamari da ya janyo hankalin masu sa ido a yankin Pacific. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma shirin zai shiga Niger inda ma'aikata cikin gidan kasar ta hana wani rangadin da hukumar UNDP ta kudurar aniyar gudanarwa a jihohin kasar da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki to sai dai ba a bayyana dalilan daukan wannan mataki ba tuni dai ɗan ƙasa suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan lamari yayin da wasu ke cewa hakan yayi daidai wasu kuma ke ganin an tabka kuskure wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Mune Barma ya aika mana da ƙarin bayani
ta hanyar wata takardar sakon da aka aike wa gwamnonin jihohi ne ministan cikin gidan Niger ya sanar da su cewa ma'aikatar sa ta hana zagayen da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da raya karkara UNDP ko PNUD ke shirin gudanarwa a jihohi don bitar yanayin da sha'anin tsaro ke ciki a kasar ba dai fayyace dalilin hana gudanar da wannan rangadi ba to amma tuni ɗan ƙasa suka fara bayyana matsayin su akan batun Al-Kabir Mohamed Suleiman na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin farar hula na Synergy des OSA.
Dama ta muka yi muna so mu kwace incin kanmu. Kenan daga yanzu duk wani abu da ya kamata a yi ya kamata a bi da izinin hukumomin kasar mu. Wannan kungiyar ta PNUD da take so ta je ta yi wannan rangadi. Ai in gaskiya ne ya kamata a ce ta bi ta ga hanyar ministan cikin gida na kasar mu. Amma ba ta iya tashi haka nan kawai dan zaman kanta ta ce a lokacin in ana haka nan kenan ka gani kasar ta barbare za ta saboda gobe kowa ya tashi dan ta adama sai ya tashi ya ce zai ta yi binciken da ya ga dama abun ba zai yi ba haka nan
haka ma'aikatar cikin gidan ta umarci gwamnonin jihohi su dauki dukkan matakan da suka dace dan ganin an yi biyayya wa wannan mataki Shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na ganin bukatar duba batun
idan ta bari an gudanar da wannan bincike kuma an yi shi bisa ga idanuwanta manzanninta to muna ganin cewa shi yafi gane cewa wato abunda ma ake zato din babu shi kuma babu wata hanya da za a bi na ayi musu zargi amma dauka mataki na hana wannan bincike to yana iya sa kenan ayi kwankwantacca da dama kenan akwai wani abu wanda gwamnati ke yi wanda yake wato bai bi doka ba
tantance abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum wani bangare ne na ayyuka da tunshir azal hukumar UNDP ko PNUD ke gudanarwa a karkashin majalisar ɗinkin duniya don samar da alƙaluman kididdiga na zahirin yanayin walwalar jama'a a kowace ƙasa inji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum
wa'annan hukumomi na majalisar ɗinkin duniya ko da hukumomi masu zaman kansu idan suna irin wannan binciken wani abu ne wanda ba su yin shi ma a bayyane tunda wani abu ne wanda za a ciya wanda ke cikin aikin su duk sahiya ta Allah ana bada rahoto bisa abubuwan da suka faru kuma ana nazarin wa'annan rahotannin kuma ana rubuta su to kaga wani abu ne wanda al'adance dama ana yin shi kuma duka kasashen duniya sun amince yanzu magana da ke da kai wani dalili ne yasa aka hana kin a gudanar da wannan wani dalili ma ne yasa aka bayyana za a yin shi haka a hukumance har za a zuwa a ziyarci jihohi kuma wani dalili yasa aka hana wannan wani abu ne wanda duk ƙasa ta duniya kuma duk ko ina haka nan ne ake shi
wannan mataki na hana hukumar UNDP ko PNUD gudanar da zagayen da ta kuduri aniyar yi don tantance halin da fannin tsaro ke ciki a sassan Niger na zuwa ne a wani lokacin da ma'aikatar cikin gida ta haramtawa kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje kai ziyara a gidajen yari yayin da wani matakin na daban ke zama umarni ga kungiyoyin cewa nan gaba dole ne su sanar da ma'aikatar cikin gida kafin su gayyaci sarakuna zuwa wani taron da suka tsara Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida Sulaimu mini Barma da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne wasu matasa 'yan Najeriya da suka halarci horon da ake ba matasa kamfanonin ci gaba daban-daban na Obama Washington Fellowship ko Yale a nan Amurka, inda bayan kammala samun horon suka kawo mana ziyara a ofishinmu. Mun tattauna da su a karibar da suka ce da irin guzurin da za su kai zuwa gida da zai amfanar da jama'a. Da farko ga tattaunawar da muka yi da Isa Dahi da gidan Dalla da ya fito daga jihar Jigawan Najeriya.
Dan ce ni abin da na karanta shine kimiyya da fasahar harhaɗa magunguna, wanda a turanci ake cewa pharmacy ko pharmaceutical sciences. To da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wanda ake cewa computer, da kuma ita yaran da computer din take ji nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar canji ga shan magani. Fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo America ta dalilin wannan abun shine abin da nayi a shekarar 2023 na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita. Duba da yadda maganin yoyon fitsari yayi tsada, kuma babu ma dai a inda nake sai Allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a fadin Africa ma babu wannan abun da aka yi irin wannan. So wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga Africa su zo America domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan wanda ake cewa wearable device, ma'ana abubuwan da za ka sanya wa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani. To wannan shine kamar abin da ya sa na samu shiga cikin wannan tafi. Abin da zan yi a gurguje kamar abubuwa ne guda uku. Na farko zan tallata, ina da burin tallata kirkirar fasaha inda na fito, yanda zai zama cewar tunda kamar ana cewa kirkirar fasaha yare ne na duniya, ko da baka je makaranta ba in aka koya ma zaka iya. Ina da burin nan gaba a daina shan magani, ya zama mutum bai da lafiya maybe a ko ta na'ura da zai sanya a jikin shi ko agogo ko gilashi idan kana ciwon ido ko ciwon kunne, ya zama wannan shine zai ma magani. So da magunguna yawanci suna bada side effect, cewa illolin da magunguna suke jawowa na da yake nan. Na biyu kuma ina son na samar da tsarin haɗin gwiwa akan kasuwanci, ya zama cewa duk lokacin da kake da kasuwanci to ba kai kadai zaka yi shi ba, tunda abin da na koya da abin da na gani kenan a kamfanonin da suke Amurka. Ɗaya daga cikin abin da ake dubawa ma a ce kamfanin ka babba ne ko karami shine yawan mutane da ka jawo kuka haɗin gwiwa. So ina son in kawo wannan. Sai kuma abu na ƙarshe shine ina son na wayar da kan mutane akan karɓar canji idan yazo. Mutum bai da lafiya zai je asibiti za a ce mishi to ga abin da ya kamata ya yi, sai ya ce a'a shi ba haka ya saba ba, ga abin da zai yi daban, ko kuma a bashi ya sha magani sai ya ce a'a shi ba haka ya saba sha ba, ko kuma irin wannan abin. So ina son shi ma in samar da yanayi da za ana wayar da kan mutane akan abin da ya shafi.
Allah ya bada iko. Kana akwai wani tsari da kake da shi na samun tallafi da zai bunƙasa wannan harka taka ta kirkira daga gwamnati ko wasu masu kuɗi ko wasu kamfuna masu zaman kansu?
A kamar yanzu dai ina da tsari da hukumar sadarwa ta Nigerian Communications Commission, suna ɗaya daga cikin wanda suka bani tallafi lokacin da na ci gasar da aka yi ta waccan shekarar. So kuma sun bani damar na nemi kana ƙara neman wasu tallafofuwan da abubuwa wanda za su bunƙasa harkar. So tallafi da kuma irin wannan hanya ce ta da ake buƙata sosai.
To madalla an gaida Isa Dahiru gidan Dalla. A bibiyi shirinmu na yau da gobe domin jin ta bakin sauran mahalarta taron daga Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mu.
Masarar assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kiraye-kirayen da dalibai na kolejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakaninsu da madaliban su koma karatu bayan da shafe sati na tara kenan ana yajin aiki. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Yanzu haka dai yajin aikin malamai a kwalejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na tara kenan sakamakon takun saka tsakanin gwamnati da kungiyar malaman kwalejojin ilimi na Ghana da ake kira SETA. Kuma babu wanda yake jin wannan radadi na yajin aikin kamar ɗaliban kwalejojin. Don haka ne ma ɗaliban suka bugaci ɓangarorin biyu da su warware saɓanin da ke tsakaninsu domin ci gaba da gudanar da karatu a Azuzuwa. Wakilin mu a Kara, Idris Abdullahi Bako, ya ji ta bakin daliban da kuma sauran masu ruwa da jiki a wannan harka.
The ongoing strike has left teacher trainees of the 46 colleges of education in chaos.
Yajin aikin da malaman makarantu na kolejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomar mu. Ci gaban karatun mu ya tsaya cak, yana jefa rayuwar mu a matsayin ƙwararrun malamai cikin wani hali. Yawan kuɗaɗen da muke kashewa na shafar lafiyar kwakwalwar mu da lafiyar mu. Muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma ƴan ƙasar Ghana cikin gaggawa su taimaka wajen magance wannan takun sakar. Inji Manola Fokudiya na gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban kolejojin ilimi na Ghana a wani taron manema labarai da suka shirya. Takun saka tsakanin gwamnati da kolejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa ga ɗaliban. Rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu, tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jarabawa wanda ke tafi. Ɗalibai na nuna ɓacin ransu game da lamarin, domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarabawar da ke karatuwa.
Sunana Jawhara Muhammad Sani, ni level 200 student ne daga EP College of Education, Bimbila. Strike da yan sita ke kai yau su suna kan striking ga for almost 2 months. Mu a students na mu strike nake affect the most don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai, so mu kasa muke gajiya. Don yanzu haka tunda muka resume school hal yau ba lecture ko gudan da yazo sai a class gudan muna, yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida. Wasu mu ma ba sai ba sam ba, wasu mu kuma sun ce school an zauna an kakkashe kudi an ci abinci ba gwada abu ba komai an kakkashe kudi, muke gajiya yanzu hakan. Ga inda da bi kan calendar na wanga strike duka bai zo banda 26th of this month, that's August, ya kamata a ce mun zana end of semester exam for both from level 100 to level 400 when at the end of semester exam. So mostly one and the abin zai fi affect ni one and the sukari wa yanzu haka an kara musu time da balle level 400 na when su suna rent outside ba ma wasu su ba dukkan suna rent outside me shi ya sun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kara yanzu yanda government ke yin gari nan kara an extend calendar nan kan me shi ya kuma yi sabon bashin biyan kudin daki.
Jibril Abdulhamid na cikin taruban EP College of Education Bimbila. To shekaran mu na uku ke ga gaskiya dai mu ne third party, kamar misali mutane biyu ne ke fara, amma cikin mutane biyun wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran su da wayanda ake koyawa ma. Abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tunda haka ya zo ya faru har sau wata guda ya rikitar da al'amarin.
Sunana Maryam Abdulla, almajirin Mutulis College of Education ne. Strike na ya affect mu in so many ways. As of now, level 300 students mun san kaman by the end of this year, yeah, that is September to December, za mu shiga level 400 amma due to strike na komi ya sake isa. Muna kai ma government na kaya da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school.
Malaman kolejojin ilimin sun aje kayan aikin su ne tun 14 ga watan Yuni 2024 domin nuna damuwar su kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma 2022 wanda suka rantsa ba hannu a kai. Bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin, sai a ranar 2 ga watan Agusta ministan ayyuka da hulɗa da ƴan kwadago Ignatius Bafo Ewea ya sanar da cewa sun sasanta da kungiyar SITAG kuma za su koma ajujuwansu. Amma sai jawabi ya fito daga kungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya yi kira ga gwamnati da ta saurari korafin kungiyar malaman.
Ina rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin teacher training association of Ghana. Taken da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar ba da wannan diploma da ake bayarwa a ba su degree, aka maida ainihin colleges of teacher training colleges ya zama colleges of education. An kara kiman wannan sukure an kuma kara daraja, sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification, suna da kwarewa da yafi na da. Ma'anar shi condition of service shine kudaje da allowance da ya kamata ba su kuma dole ne ya karu. To gwamnati ya san wannan, sai sa da za a yi wannan ne ya kamata gwamnati ya shirya, sa'annan ma a tabbatar da wannan. Don yanzu kusan kwarewansu da na yan jami'a duka daya ne, sai sa dole a ba su wannan. To gwamnati kuma kullum yana jan kafa wurin ba su wannan. To abin da ya kawo ga yajin aiki kenan. An je an zama na tsakanin gwamnati da su, aka yi hukunci da ake ce ma arbitration. Ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abin da ya aiwatar da abin da aka tabbatar, in ba shi ne kuma ya lallashe su kuma ya roke su, in kuma ma zai yi to ya abin nan wannan kudajin nan ya ba su kishi ko da kadan ne kudaje da ya kamata ana ba su wannan ne ina ga za a samu sauki
har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashiru Shehu wanda aka fi sani da Sabash shi ma yayi tsokaci akan lamarin
wanda zamu mika murya mu kira shine gwamnati saboda alƙawarin kaya ne da ya yaza shi yayi alƙawari zai biya su wannan kudajen su ya so bai kamata da ce yau an samu jinkiri ba saboda abinda labor commission ta fito da shi kaman kotu ne ta yanke hukunci kuma an bi sawun lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alƙawarin sa ba damuwan da ke ciki shine yau academic calendar mu duka zai gurbace saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su ya su shiga domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su ya su yi ba yasa abinda muke roka duka shine gwamnati ya maida hankalin shi koda magana mai dadi ne koda alƙawari zai sake musu ina ganin shine mafita ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce ya kamata a close down schools kar mu kai wannan munzali za mu shiga cikin hali na masasi mai wuya
a halin yanzu saura kimanin watanni uku ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe lallai da zai dace kwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alƙawuran da aka dauka don ci gaban ilimi a ƙasar Ghana
to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wanda mako zai daga aya a madadin Idris Abdullah sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lazar Creation na ku Babangida Prince ja huta lafiya sai wani makon
tan hakika ba da tangarda ba kanji marar
ido to madalla a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga kadan daga ra'ayin ku da kuka yi kuma ta email
To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau. Yace to yanzu dai tun da zanga-zangar matsar rayuwa bata haifar da sakamakon da ake nema ba. Ya kamata talakawan Najeriya su haɗa hannuwa daya wajen nema kansu mafita domin dai gaskiya idan har za a ci gaba da tafiya to yunwa za ta iya kashe wasu lokacin su da yi ba. Allah ya kyauta. Sai kuma sako da ya fito daga Hamidu Kalala Buwa a jihar Difa. In ya fara da sallama yace a gaskiya al'ummar jihar mu na fama da matsalar shirin ku na karfe ku ɗan la'asar samsam ba ma jin ku. Dan Allah ku gyara mana wannan matsalar da fatan Allah ya sa ma'aikatan biyu Hausa sun ji wannan sako amin sun ma'anai. Sakon mu na gaba ku ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin girgir a jihar Yobe Najeriya. Ya fara da sallama yace maganar tsohon shugaban ƙasa Obasanjo yayi na mafi yawan shugabannin da suka mulki Najeriya sun tantance daurin gidan yari. Tabbas maganar Obasanjo gaskiya ce. Amma daurin daga kansa ya kamata a fara. Domin in mai ya manta wadiya ba za ta manta ba. Shi ma sakon mu na gaba da sallama ya fara yace suna gagantawa iyalai da ƴan uwan mutane biyar da suka mutu. Mutane 15 da suka bace bayan kifewar kwale-kwale a jihar Jigawan Najeriya da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri.
To da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. To hawa a takaicen wani jami'in yankin Kursk a Rasha ya buƙaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai har-haren da Ukraine ta yi a yankin yayin da dakarun Rasha suke yunkurin maida martanin farmakin bazatar da Ukraine ta kai mata. Ƙasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun buƙaci a tsagaita buɗe wuta a Gaza yayin da Isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki. Dole ne a daina faɗar yanzu sannan Hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su. Al'ummar Gaza suna buƙatar a kai musu agaji abinda sanarwar da shugabannin ƙasashen turan da turan suka fitar ya kunsa kenan. A farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar Minnesota Tim Walz wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki.
Kuma dalla masu taro baki ɗaya a nan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne ji kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Aishatu Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Hauwa Sharifi muku fata alheri daga nan Washington DC sai anjima ku.